وانا الا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على اسعد الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa son shi da kaddarawarsa muka waye gari wannan safiya ta Laraba 7 ga watan Zulqa'ida bayan hijiran manzon tsira manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya daidai da 10 ga watan 7 miladiya bisa kaddarawa 2019. Allah madaukakin sarki ya saki hada mu a wannan masallaci mai albarka dan ci gaba da karatu a cikin wannan littafin nawa mai albarka Sharhu Sunna na Imam Ali al-Barbahari. Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Allah ta'ala ya taimake mu. Kamar yadda aka sani muna cikin magana ta 69 da ikon Allah mun fara karatu muka tsaya a wata gaba. Malam yace qauluhu wallahu lahul khalqu wal amru wal khalqu khalquhu wa daru daruhu. Yace wallahu Allah subhanahu wa ta'ala lahul khalqu halitta tashin, bi ma'ana Allah madaukakin sarki shi ya halicci kowa kuma shi ya halicci komai, komai halittarsa ne, halitta ta Allah madaukakin sarki ne. Duk wanda ka ganshi a duniya da wanda ka gani da wanda ba gani ba da abinda kan da abinda baka ji ba, in dai halitta ne Allah madaukakin sarki shine ya halicce shi. Wal amru haka al umarni nashi, Allah madaukakin sarki shi yake daman yace ayi, shi yake daman yace a bari. Wadda wal khalqu khalquhu halitta halittan Allah ce, wadaru daruhu gida gidan Allah ne, ma'ana gidan duniya da barzak da kiyama duka na Allah madaukakin sarki ne. Duniya da lahira nawa ne na Allah ya, don haka yace wa inna lana lal akhirati wal ula, duniya da lahira duka ta mu ce, bi ma'ana duniya ta Allah ce, lahira ta Allah ce madaukakin sarki, babu wani wanda yake tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin wayannan gidajen. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace ala kusaurara lahul khalqu halitta ta Allah ce, bi ma'ana Allah madaukakin sarki shi yake halitta. Wal amru hakanan al'amari ko umarni nashi, tabarakallahu rabbul alamin albarka sa ta yawaita, kyautar ta yawaita ubangijin halittu gabaki daya. Idan aka ce alam kullama si walla, duk abinda ba Allah ba alam ne. Ina fata ana fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ala lahul khalqu yace ku saurara, halitta ta Allah ne. Idan aka ce al khalqu shine wa huwa ijadul ashiya'i min adami, idan aka ce halitta shine samar da ababe daga babu, babu kuma sai a samar, kamar yanda da babu ne sai yanzu kuma aka same ni, kai ma da babu kai aka same ka, ke ma babu ke aka samar da ke. Waye samar da mu? Allah madaukakin sarki shi ya samar da mu. Da wannan duniya da muke rayuwa a cikin ta babu ita, daga baya Allah madaukakin sarki ya samar da duniya, kamar yadda Allah ta'ala ba labari a cikin suratul baqara lokacin da ma zai halicci baban mu gabaki daya Annabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. الله مدوكين سركي da yace zai halicci mutane, mala'iku har shawara suka bayar in ta sune kar a halicci mutane zo suna kabawa Allah madaukakin sarki. Allah ta'ala ya ba su labarin cewa inni a'lamu ma la ta'lamuna, na san abin da baku sani ba, bi ma'ana Allah ta'ala zai halicci dan adam zai bashi ilimi, in ya bashi ilimi zai sanya wa'ansu su yi biyayya gare shi, wanda hatta su mala'iku sai wannan biyayya ta burge su da da'a ga Allah madaukakin sarki. Sannan kuma wa'anda suka samu kansu a cikin wani hali, wannan kuma Allah ta'ala shi ya sani zai da su. Don haka Allah madaukakin sarki shine ya samar da mutane daga babu. Hal ata alal insani hinin min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. A lokacin akwai lokacin da ba ambatan ka ba ambatona. Bari ma garin da kake rayuwa ba akwai lokacin da ba ambatan sa. Fa kullul makalukati kalakaha Allahu jalla wa ala. Dukkan ababen halittu alitta Allah madaukakin sarki shine ya halice su wanda ya girma ya daukaka. La ahada yakaluku ma Allah. Babu wani wanda yake halitta tare da Allah. Wani ya hadu su tarayya da Allah wajen samar da wani abu, babu shi. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah madaukakin sarki shine mahalicin kowane abu. Ma'ana babu wani abu da ba Allah ta'ala shi ya halice shi ba. Komai ka gani a nan duniya, Allah madaukakin sarki shine ya halice shi. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka kalkihi fatashabaha al-khalqu alayhim qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar. Barrai ko suna da wani abokin tarayya ne wanda shi ma yake halitta kamar irin halittan Allah, sai halittan ya zo ya zama kama daya, ko ta rikice aka rasa ta Allah, aka rasa ta wane. Allah ya ce a'a, ka ce da su halitta duka ta Allah ce. Allah madaukakin sarki shine al-wahid makadaici al-qahhar marinjayi wanda shi ya rinjayi kowa da kowa, kamar yadda zai faɗa a ranar tashin alkiyama cewa abinna limalil mulku yawma lillahi alwahidul qahhar, shi ya rinjayi kowa saboda komai halittarsa ne. Am ja'alu lillahi shuraka kalaku ka kalkihi fatashabaha alaihim fatashabaha alkalqu alaihim bi haisu inna kalqal abdi yashtabihu bi kalqil lahi, ta yanda halittan bawa zai kama da na Allah. Haza laimkin, wannan ba zai taba yiwuwa ba har abada. Wa huwa mustahil, korarran abu ne. Qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahidul qahhar. A wani guri yace, kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za kalaqu min al-ardi. Ku bani labari, abinda kuke bautawa ko ma bayan Allah madaukakin sarki, aruni ma za kalaqu min al-ardi, ku nuna min abinda su suka halice shi a bayan ƙasa. Su suka halice wanda kuke sha, suke sauko da ruwa daga sama, akwai gonatin da ke sauko da ruwa daga sama, akwai wata take fitar da ruwa daga ƙasa, akwai wani wanda ya halice wani mutum, kai da kake wata ran ma wani zai ce wani shi ya halice shi. Amma wanda kake cewa halice ka ga hishan kuma ya mutu, ko kuma zaka tahi mutuwa kila yana nan, ko wani nashi yana nan, ko ba za a hana ba. Idan rashin lafiya ya zo same ka, ba wanda yake hana. Don haka Allah madaukakin sarki halitta tashi ne. Babu wani abin da Allah ta'ala ya haɗu da wani suka halitta ko suke juya al'amarin duniya. Allah ta'ala biyadihi al'amru kullahu, a hannunsa ne dukkan al'amari yake. Allah ta'ala shine ya halitta. Wal amru umarni, ma'ana lahu subhanahu, nashi ne tsarki ya tabbata gare shi. Wal amru, abinda ake nufi da al'amru a nan gurin, huwa tashri'u wal wahyul munazzal, shine shar'antawa da wahayi wanda aka saukar, ma'ana daga sama wanda ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wannan nashi ne. Fal khaliqu huwa alladhi ya'muru wa yanha, wanda ya halitta shine yake umarni shi zai hana, ma'ana shine zai ce ayi, shine zai ce a bari. Wa yashra'u li ibadihi ma yasri'uhum, kuma shine zai shar'anta wa bayansa, ko yake shar'anta wa bayinsa abinda zai sa su gyaru, abinda ya dace da su. Saboda wanda ya kera mota shi ya san menene abinda ya kamata a saka mata. Don haka Bature da ya wata motar sai ya ce a saka mata gas, ya wata motar sai ya ce fetur za a saka. Idan ka saka fetur a motar gas za ta tafi akar maka lau, kaga wannan yana da wahala. Idan ka saka gas a motar fetur, ko ka sanya wa motar fetur gas, har yanzu ka janyo aiki. Jirgin sama da aka yi shi ma mansa daban ne, tare da cewa duka mai na wa'annan ababen ga baki daya ana fito da su guri daya ne. Amma cikin ikon Allah, Allah ya ba dan adam fasahar tantance kowanne dan ya nuna wa mutane girmansa, da kuma shi dan adam zai yi a yadda cewa shi tunda nashi ne shi zai iya cewa ga yana za a yi to mun babu aula shi Allah da ya halicci dan adam ya halicci komai ya halicci karfin da dan adam zai yi abinda zai yi da shi ya halicci abinda za a tono a kasa a mai da wani gas ko fetur ko wani abu mai kama da haka to wannan shi ya fi cancanta a duk abinda ya ce ina fata ana fahimta don haka Allah ta'ala shine ke shir'antawa bayi abinda zai gyara su mana shike da manual din su a hannunsa Allah ta'ala shi ke gyara kowa da kowa wa yanhahum shi ne ke hana bayi amma ya zuruhun ga abin da cutar da su don shi ya san cewa kai ga abin da ya dace da kai dan adam ruwa zai sha in ya sha fetur zai iya samun matsala dan adam ruwa zai sha in ya sha gas dan adam zai iya samun matsala wa laysa li ahadin ayya amura babu wani wanda yake da daman yayi umarni aw yanha ko ya hana aw yujiba ibadatan aw yanha an shay'in min ghairi dalilin babu wani cikin halittu wanda yake da dama ya wajabta yayi umarni ko ya hana ko ya dora ayi wata ibada ko ya hana ba tare da dalili ba in zaka ce ayi sai ka kawo dalili in zaka ce a bari sai ka kawo dalili don me annabawan Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya turo su duka ya turo su ne da hujjoji ya turo su ne da dalili wanda zai sa a yadda a gamsu da abin da suka zo da shi ina fatan ana fahimta tare da cewa an ga kalli annabawan Allah mafiya yawan su dukan su abin so ne ga waye ga su al'umma da suke rayuwa a cikin su ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin matsayin sa da darajarsa a cikin al'ummar da yake rayuwa a ciki saboda gaskiyarsa da amanarsa da mutuncinsa sun dauka sun yadda suna kiran shi amin amma da yazo da umarrin Allah madaukakin sarki sai kuma suka butulce suka kauce masa wato kenan babu wani wanda ya isa ya ce ayi ko a bari sai Allah madaukakin sarki don haka da suka ce masa ya canza musu alqur'ani kamar yayi zafi ko na mai kaba da haka sai ce ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni da kaina bai iya canzawa in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma babu abinda nake bi sai abinda Allah madaukakin sarki ya mun wahayi yace in yi shi nake yi bana yin gaban kaina dan me ina jin tsoron azaba mai girman gaske idan na saba wa abinda Allah ta'ala ya aiko ni da shi ina fatan ana fahimta saboda haka ƴan uwa musulmi Allah ta'ala shike daman umartawa yace ayi shike daman hanawa dole kuma idan zaka ce ayi ko zaka ce a bari sai ka kawo dalili am lahum shuraka wa shara'u min shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wayansu abokan tarayya ne wayanda suka shir'anta musu addinin da Allah madaukakin sarki bai yi izini da shi yace ayi ba suke yi don haka fal amru lillahi subhanahu wa ta'ala umarni na Allah ne al-amru al-kauni al-qadari wal-amru shar'i wal-amru shar'i umarni na kaddara da kuma umarni na shari'a duka na Allah ne ya amuru wa yanha Allah shike cewa ai shike cewa a bari don haka yace alalahul khalqu wal amru wa farraqa bainal khalqi wal amri nan gurin Allah ta'ala ya raba tsakanin halitta da umarni fadalla wannan sai yake nuni cewa ala annal amra ghayru makhluqin shi umarnin Allah ba halittan Allah bane ina fatan ana fahimta maganan Allah ba halitta bane don haka malam yace wa fi hadha raddun ala al-jahmiyya allazina yaquluna innal qur'ana makhluqun a cikin wannan akwai raddi ga ɗan jahmiyya wayanda suke cewa qur'ani halitta ne kamar yanda sauran halittu suke halitta wa inna kalama allahi makhluqun suna cewa maganan Allah halitta ne Allahu farraqa bainal khalqi wal amri a cikin wannan aya Allah ta'ala ya bambanta tsakanin halitta da umarni al'amru huwa min al-kalami umarni shi daga magana ne an ce wane ya bada umarni ma'ana magana yayi ina fata ana fahimta don haka maganar mutum kuma siffarsa ne to barantana ko maganar Allah madaukakin sarki maganar Allah ba halitta bane siffa ce ta shi Allah madaukakin sarki wattashri da kuma shar'antawa wallahu farraqa bainal khalqi wal amri fadalla ala anna kalama allahi ghayru makhluqin wannan yake nuna cewa abin nan maganar Allah ba halitta bane da ce ala lahul khalqu shikenan sai a wuce sai ce wal amru kaga a halitta tashi ce umarni kuma nashi ne daban-daban suke don haka yace wad daru daru jalla wa ala wad duwaru salasun gidaje da Allah madaukakin sarki ya halitta guraren zama guda uku ne darud dunya akwai gida na duniya wanda muke rayuwa yanzu a ciki wa darul barzakh akwai gida na barzakh wanda an uwan mu suke ciki yanzu wa darul qarar akwai kuma gida na tabbata wa hiyal akhirah shine gidan lahira wanda za a je a hadu ga baki daya kowa da kowa da ni da kai da su da wayanda suke barzakh ga yanzu nan da wayanda za su tafi anjima da wayanda sai nan da shekaru za su tafi duka za a je a hadu gidan lahira kullu halillahi subhanahu wa ta'ala dukkan su na Allah ne madaukakin sarki to kenan a duniya ba za ka yi abin da kake so ba don me barzakh na Allah ne haka nan idan an je lahira duka na Allah ne to sai ka gyara kuma daga duniyan ake gyarawa sai barzakh din ta yi kyau idan ta yi kyau nan ne mataki na farko ko kuma masauki na farko wanda zai sa lahirar ka ta yi kyau yace fadin sa yace la yasalu amma yafalu wa hum yasalun Allah madaukakin sarki ba tambayan Allah me yasa yayi kaza amma su bayi su ake tambaya la yusalu amma yafalu subhanahu wa ta'ala ko subhanallahi wa ta'ala Allah madaukakin sarki ba a tambaye shi kan abin da yayi li anna af'aluhu laysa fiha naqasun a aikin Allah babu tawaya wa laysa fiha khalalun ba wata kofa babu tazgaro fa hiya mutqinatun wa muhkama a tsare suke a gyara suke a kyautata suke babu wani abin da Allah ta'ala yake yi abin ya zanto akwai matsala akwai tazgaro a ciki komai akwai hikima a ciki wala yatadarraqu ilaiha naqasun aw khalalun babu tawaya ko wani kofa abadan har abada a ce gashi Allah yayi kaza an samu matsala a ciki a sai dai kai ta bangaren ka akwai matsala amma cikin aikin Allah ba matsala a ciki wasu'al innama yakunu liman indahu naqas ana tambaya ne ga wanda yake da tawaya a cikin al'amari ina da tawaya kana da tawaya don haka wataran sai an tambaye ni me yasa kai kaza me yasa kaza ne ina fatan ana fahimta ina iya aikata wani abu a samu wata ƴan matsala a cikin aikin kana iyawa yana iyawa ana iyawa kowa yana iyawa amma fallahu la yusalu amma yafalu Allah ta'ala ba a tambaye shi za a yi tambaye ne a ce mun akan me amma Allah ba a tambaye sa ina fatan ana fahimta li anna af'aluhu ala tamami wal kamali saboda ayyukan Allah madaukakin sarki cike suke daidai wa daidai suke ba wai abin nan akwai tawaya a ciki ba la li mujarradi qahari ba dan rinjayen sa ba wani yace ai to an je kiyama Allah ya rinjaye kowa wa ai sai ya da shi ko kai da gaskiya baka iya magana kamar yanda duniya yanzu ake kana da gaskiya a ce in kai magana ka san makomarka za a iya sa a kule ka za a yi kaza a Allah madaukakin sarki ba dan wannan bane Allah ta'ala ba a tambaye sa ba dan rububiyya sane ba a tambaye sa ba kamar ya kuluhu mai ya kuluhu kamar yanda an suke fada to waye sai magana a a ai shi Allah madaukakin sarki babu tawaya babu matsala babu cutarwa cikin al'amarin sa don haka zace la zulmal yawma a yau babu zalunci ina fata ana fahimta duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki a nan gidan duniya idan an je kiyama la yakafu zulman wala hadma ba za a zalunce shi a kara masa ba ko kuma a rage masa aikin sa Allah madaukakin sarki baya wannan amma bayi kowa ana tambayar sa huwa la yasalu li azmatihi subhanahu wa ta'ala wa jalalihi kamar yadda suke cewa Allah ta'ala saboda girman sa da kuka sani ba a tambayar sa lakin laysa hadha wahdahu wannan ba shi kadai bane lalle Allah ta'ala ya wuce a tambaye shi saboda girman shi da darajar shi to kuma Allah ta'ala baya zalunci inni haramtu zulma ala nafsi haka ya fada na haramta wa kaina zalunci la zulma al-yawma ba a zalunci a yau bal la yasalu aidan Allah ta'ala ba a tambaye sa li anna amalahu mutqanatun ayyukansa a kyautata suke daidai wa daidai la yatadarraqu ilaiha naqasun aw qalalun bil kulliya gabaki daya babu tawaya ko a samu wata kofa a samu tazgaro babu bikilafil makalub sabanin abin halitta li fa innahu yusalu an fi'lihi za a tambaye shi dangane da aikin sa li annahu yuqdi wa yanqusu amalahu saboda me zai iya yin kuskure zai iya samun tawaya a cikin aikin sa wa yakunu alaihi mulahazatun dole sai an tsaya an duba me ya kamata a yi fa huwa yasalu li annahu nafisun min kulli alwujuh saboda shi dan adam ko kuma kowane halitta a iya tambaye sa saboda kowane fuska akwai tawaya a tattare da shi illa man kammalahu Allahu wa arahu wa sadadahu sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya kammala shi ya taimake shi ya katartar da shi ya datar da shi ina fata ana fahimta to wannan ka hatta su wayanda Allah ta'ala ya daidaitar da su ya katartar da su ya cika su ana tambaye su sai su bada amsa sai a gane ina fata ana fahimta don haka hatta a kiyama sai da yace wala nas'alanna allazina usla ilaihim wala nas'alanna al-mursalin manzannin Allah gabaki dai duka sai Allah ya tambaye su to wannan ya kamata a ce kowa mai da hankali annabawa duka su ma sai an tambaye su da manzanni akan abin da suka aikata to ka rike mai tambayar nan ina fata ana fahimta don haka hatta a nan gidan duniya wata rana muna karanta hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam marra bi kabarai ko ya wuce a wayan su kabari guda biyu sai ce innahuma la yu'azziban mutanen kabarin nan ana musu azaba Allah ne ya kwaranye masa ya nuna masa cewa ana musu azaba wa ma yu'azziban fi kabira hayya ba labarin abin da ya faru sai ya karyo gangamen dibino fashaqqahu nisfaini ya tsaga shi biyu wa garrasa li kulli kabrin wahidin ya kafa wa kowane kabari wannan gangamen dibinon kwaya daya amma sun me sun tambaye shi ko sun yi shiru an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce la'allahu yukaffifu anhuma ma lam yaybasa kaga hatta su ana tambayar su ana tambaye su tun anan gidan duniya za a tambaye su me yasa kaza sai kuma sai su bada amsan ga abin da yasa muka yi kaza dan me su Allah ta'ala ya taimake su ya daidaitar da su to kai ma za a tambaye kan akwai amsa sai ka bada ni ma za a tambaye in akwai zan bada za a iya tambaya na akan wani abu kuma in kasa bada amsa saboda ban isa in kyautata shi yanda ya dace ba kai ma kuma haka kuma kowa a iya tambaye shi akan wannan ya kasa bada amsa wale haza saboda haka qala yace wa hum yusalun su bai ana tambayan su haza minal farqi bainal khaliqi wal makhluqi wannan shine bambanci tsakanin al-khaliq mai halitta Allah subhanahu wa ta'ala wal makhluq da wanda aka halitta ko shi wane ne anna Allah la yus'alu ba tambayan Allah wal makhluq yus'alu shi abin nan abin halitta shi ake tambaya don haka yace wala yuqalu lima wa kaifa ba a cewa don me kuma saboda me wala yadkhulu ahadun baina Allahi wa baina khalqihi babu wanda ke da daban ya shiga tsakanin Allah da bayinsa wala yu'taradu ala Allah ba a fito na fito da Allah ba a kalubalantarsa fayuqalu a ce da Allah ne ma za kalaka Allahu kaza me yasa Allah ta'ala ya halicci kaza wani ya tsaya yi tunani to me yasa Allah ya halicci kaza a akwai hikima kai ne baka sani ba hatta kinkiso din nan da Allah ta'ala ya halicce shi akwai hikima sauro da Allah madaukakin sarki ya halicci sauro akwai hikima wani zai ce da ba halicci sauro ba ai da babu malaria ba haka bane to wata kila kuma da babu sauran kila wani abu wanda zai shige kuma ya fi malaria musiba ai akwai inda babu sauro ko akwai inda babu sauro to su ba su malaria to kuma wani cuta bai samu su su ma irin kalan abin su yana samun su to in ka duba hatta ita malaria ma da sauran da zai shige ka samu malaria wanda ya sani wanda bai sani ba akwai hikima kuma akwai rahama a cikin wannan ina fatan ana fahimta zinubin kila naka yayi yawa kaza da kaza yayi yawa idan malaria ba ta dan cakko ka nan gurin baka sanin girman Allah madaukakin sarki baka sanin cewa kai halitta abin halitta ne kai ba mahalicci bane baka sanin wane saboda duk girman shi duk bunƙasar sa yana garin da akwai sauro a waye gari sai a ce malam ko shek ko waye ana kiran shi wane ne sai a ce zazzabi yake ina fata ana fahimta sai a ce to akwai yuwan malaria ce sai a je a kai malam da babu wannan wani sai dauka ai shikenan kuma shi rashin lafiya ba zai same shi ba to ababe da yawa wanda Allah madaukakin sarki shi ya san hikima Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka malam yake cewa fa yuqalu limaza khalaqa Allahu kaza ba a cewa me yasa Allah ya halicci kaza wama kayfiyatu khalqillahi li hadhihi al-ashya me yasa ya Allah ya halicci kaza hadha la yajuzu fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala wannan baya halitta a haƙin Allah ai irin wannan tambaya bal alaina at-taslim wal inqiyad abin da yake so mi ga wuya mu jayu mu bi ga abin da shi Allah madaukakin sarki ya halitta wal itiqad mu kudirce anna af'alallahi kamila ayyukan Allah madaukakin sarki cikakku ne la tadarruku ilaiha naqasun wala qalal babu tawaya ko wani kofa a samu tasgaro a ciki wa in kafiyat alaina ba'dul hikami aw ba'dul ilal koda me yasa hikimar da yasa Allah ya halicci kaza ya koyi a wajen mu na bada misali akan sauro ba shi kadai bane da zaka samu malaman da suka kware akwai ababe da yawa da Allah ta'ala yasa ya halicci wannan sauron akwai ababe da yawa da Allah ta'ala yasa ya halicci ne ya halicci kenkeso wataƙila da babu kenkeso akwai wani abin da yake tarewa a ne a bandakan mutane ko kuma a sakwayin mutane a wataƙila akwai abubuwan da wannan abin yake karewa da babu shi kila wani cuta wani kaza zai iya zantowa a wannan bayi din to amma Allah madaukakin sarki shi ya san me yasa ya halicce shi da ya halicce shi kuma kana ganin duk da kyawun jikin sa da kaza sai Allah ta'ala ya kai shi bayi ya ajiye shi ko ba haka bane ba kuma in yazo shi har abada ba za ka kazanta a tattare da shi ba ko za ka kalla ba za ka kazanta a tattare da shi ba amma kuma ina yake a bayi yake Allah madaukakin sarki ya tsare mu tayi kuma wannan kinkeso din akwai wani bala'i da ke tattare da shi wanda yake da a ce ba a kai shi bayi ba kila mutane su ce za su ci wani abu ya same su mutane za su iya zama da shi amma yanzu kai tsaye babu kazanta a jikin shi amma ka gan shi kuma sai hankalin kai tashi ko ba haka bane ba idan ka gan shi in yazo kusa da abincinka ko wani guri sai ga hankalin ka ya tashi don me Allah ta'ala akwai abin da shi wannan halitta yake da shi shi yasa aka kai can dan a sanar da kai a ganar da kai wannan abin matsala ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa in kafi alaina ba'dul hikam aw ba'dul ayal ko illa tasa akaykala fala nasalu anha ba mu tambaya bal nusallim kawai za mu miƙa wuya in adrakna al hikma idan mun gano me yasa akai kaza wal illa me dalilin da yasa akai kaza fa biha wa ni'mat shikenan yayi alhamdulillah ka gano dalilin wannan wa in lam nudrikha idan bamu riska ba fa innana nusallimu kai za mu miƙa wuya ba nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kare yayi lallagi a cikin ƙwarya ko kwanan da yanku a wanke hiso bakwai ba har yace a sa ƙasa turawa sun fi kowa mu'amala da kare suka yi bincike wai me yasa haka kuma sun tabbatar da cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya faɗa abin nan haka yake abin sai ya faru ko a gano ko kar a gano to amma me yasa su abin da suke ta'ammuli da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in yasa baki akwai matsala suka je suka yi iya binciken su akan kare suka tarar da cewa dukkan halitta tana da kofa a jikinta inda gumi yake fita wannan gumin da yake fita cututtuka ƴan adam suke fitarwa da sauran halittu na dabbobi da Allah ta'ala ya halitta a jikin wannan kofofin gashi ana samun gumi yana fita cuta ne take fita a jiki amma banda kare shi kare babu wannan a jikinsa don haka a hancinsa ne waɗannan kofofin suke da kullun abin da yana neman gurin sun yana saka bakinsa don haka yana tsora hancinsa a cikin wannan kwanan ko ƙwaryan wannan cutar ne zai sauka dan adam in ya ci kuma wannan cutar zai iya samun sa ina fatan ana fahimta to saboda haka hatta wannan sida ko AIDS da ake kira ba ana cewa asalin cutar karnuka bane ba to kaga kenan cutar kare ba ta da kyau ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu suka yi bincike suka gano cewa kare shi yake da wannan to a daidai wannan lokacin to yayi daidai alhamdulillah a daidai wannan lokacin da suke kallon cewa kare shi yake da wannan sai suka ce to ko me yasa an ce a wanke sauran ababe ba a ce a wanke da ƙasa ba sai aka gano ƙasa tana da wani sinadari wanda yake wannan sinadarin da shine ake tafiyar da shine zai iya tafiyar da wannan cuta din ta kare da sauran cututtukan da ba san iyakacin su ba wanda yafi kilin yafi omo yafi duk wani sabulin da za a yi wanki da shi to kaga kenan idan ka gano da su gano da ka su gano duk mun yarda amanna bihi kullum inda rabbina ko mun yi da cewa Allah ta'ala shi a manzon Allah shine yace a wanke kuma Allah ne masa umarni za a wanke kuma za a sa kasa din ko sun gano ko ba su gano ba amma an gano din ma to alhamdulillah wa illam nudrikaha fa inna nusallim idan ma ba a gano ba ba mu riska ba za mu iya mika wuya dole mu ne wala na atridu ala Allah ba mu kalubalantan Allah aw na tawakkab ko ko mu tsaya anil amal mu ce ba za mu yi aiki ba hatta na arifal hikima har sai mun san dalili awil illa ko mun san illa ta janyo aka ce ai kaza ina fatan ana fahimta ina gani anan gurin za mu tsaya ko abe na fadi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan shiga baki daya wannan ne kuskure tuntuban ko tuntuban harshe ne daga shedan da shedan da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gaba ki daya wannan dai abin da yake nunawa duka al'amari duka na Allah ne halitta ko mu duka mu sani cewa ta Allah ce wannan ba zai rude mu a ce wani zai iya yi maka wani abu wanda Allah madaukakin sarki ba zai maka ba ko ka rike wani zai iya kai ka gacci ba tare da ka bi Qur'ani ko ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kamar yadda zamu karanta insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya tabbatar da mu akan daidai ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.